Bayyana so ga wanda yake da ayinka kariye nisa
Ace ba a koya ce mai ranar wanka Bayyana so ga wanda yake da ayinka kariye nisa
Hee duka jiki yana da rawan soyayya Ina gano sai dai an samu karancin niyya Karkal jinkiri ko nauyin harshe in har ka gano wacce a zuciyarka ta samu sanayya Domin in ka kyale dole ka cucu wata ran ka tuno haushi za ya sa ka cikin jin kunya To ga shawara mai sanyin aure tun wuri nemi budurwa Domin ba a fafe gora ranar tafiyar nisa
Sarah, yeah.